This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 2 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya, za mu je kudu maso gabashi da kuma kudu maso kudancin Najeriya. Mu ji yadda ta kaya a zanga-zangar da aka yi a fadin kasar.
Babu wani matsala kuma babu zanga-zanga a nan garin Abuja.
Za kuma aji cewa a jamhuriyar Niger ta leko ta koma ga wasu tsaffin ministocin hambarriyar gwamnatin Bazoum Mahamat da wata kotu ta ce a saka. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda Hassan Maina kaina ke gabatarwa, inda yau shirin ke maida hankali kan wani hari da ake ganin yan bindigar Mali ne suka kai Sokoto. Sannan da yake yau Juma'a ce, za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Lambar da za a kira ita ce 2022980685. To amma kafin nan, ga Hawwa Sharif da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da dare. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Yan sanda a Najeriya sun ce akalla mutane biyar ne aka kashe a yayin zanga-zangar kuncin rayuwa ta gama gari, wadda ta rikide tashin hankali a wasu manyan birane a jiya Alhamis, yayin da kungiyar kare yancin bil'adama ta Amnesty ta ce mutane 13 ne jami'an tsaro suka kashe har lahira. A wata sanarwa da aka wallafa a kafar sadarwar zamani ta X, babban inspector general na yan sandan Najeriya Kayode Obibetun ya ce bata gari sun haifar da gagarumar fitina a manyan biranen kasar da dama da sunan zanga-zanga suka rika ɗibar kayan mutane da lalata wuraren kasuwanci da gine-ginen gwamnati da ofisoshin yan sanda. Ebepe kun ya ce an yi barna a biranen Kano, Borno, Yobe, Kaduna, Gombe, Bauchi, Abuja, Niger da Jigawa. Ya kara da cewa an kai wa yan sanda hari na ba gaira ba dalili a Kaduna, Kano da Gombe, inda ya ce an kashe dan sanda guda, duk da dai bai ba da wani cikakken bayani ba. Inspector General din na yan sanda ya kuma kara da cewa bam ya tashi a cikin taron masu zanga-zanga a Borno a ran Alhamis da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 4 da raunata wasu akalla mutum 34. A yayin da kasashen Amurka, Burtaniya da Canada ke nuna fargabar rincabewar zanga-zangar tsada da kuncin rayuwa da 'yan kasar suka fara a ranar Alhamis, Amnesty International ta gargaɗi jami'an tsaron kasar kan mutunta 'yancin masu zanga-zangar. Daga Abuja, wakilin Hassan Maina kaina ya aika mana da wannan rahoton.
A wani sakon gargaɗi da kasashen suka aike wa mutanensu da ke Najeriya, sun ji hankalin 'yan kasar tasu cewar yana da kyau su yi taka tsantsan kana su kocewa yankunan da ake ganin yiwuwar samun fito na fito tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zangar, musamman duba da irin abubuwan da suka faru a baya. Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu na ganin wannan gargaɗi da Amurka da sauran kasashen suka yi wa al'ummarsu na bisa hanya, don kuwa akwai dalilan yin hakan.
Akwai abin da muke ce ma zanga-zanga, wato digo na digo biyu, da Turanci muna ce mishi Proto 2.0. Ma'ana zanga-zangan da aka sani a da ya bambanta da irin wanda ake yi yanzu. Duk lokacin da ake yin wannan zanga-zangan, to za ka ga akwai ababe wanda suke wajen kasan inda ake yi, wanda suke taimaka ma zanga-zanga. Ma'ana akwai 'yan kasa wanda kila ba nan suke ba, kuma suna harshe da wani abu wanda ke faruwa, wa'yansu suna iya taimaka ma 'yan zanga-zangan da kuɗaɗe da sauran. Sannan akwai ƙasashe ma wanda misali ba na Najeriya ba ne wanda za su iya taimaka. Kallon yanar gizo yanzu da yadda matakan da jami'an tsaro suke ɗauka, yadda suke harba wannan barkonon tsohuwa ga 'yan zanga-zanga, to akwai wa'yanda suke zaune a gida, wa'yanda dama kila ba su da niyyar shiga zanga-zangan. Kallin haka ɗin wannan yana iya harzuka su ƙara fitowa su shiga zanga-zangan.
Yayin dai wannan zanga-zanga, 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa ga masu zanga-zangar a nan Abuja, Bauchi, Borno, Maraba da ke kan iyakar Abuja da jihar Nasarawa da sauran wurare. Kuma tun gabanin hakan, kungiyar Amnesty International ta aike da sakon gargaɗi ga jami'an tsaron Najeriya cewar lalle fa a mutunta haƙƙi da kuma ƴancin ƴan ƙasa. Director Amnesty International a Nigeria, Malam Isa Sanusi, ya mun ƙarin bayani.
Gwamnati ta ja kunnan jami'an tsaro na farin kaya da masu kaki gaba daya a wannan lokaci da matasa za su fito zanga-zangar lumana domin nuna rashin jin daɗin su dangane da yadda cin hanci da rashawa suka jefa ƙasar a cikin talauci. Ya kamata a kiyaye haƙƙin su domin mutane suna da haƙƙi a bisa tsarin mulkin Najeriya su fito cikin lumana su bayyana ra'ayinsu. Kamata yi jami'an tsaro haƙƙin da yake kansu shi su bayar da tsaro, sannan su tabbatar da cewa an yi zanga-zangar nan lafiya, an fara lafiya, an tashi lafiya.
Malam Isa Sanusi, Director Amnesty International a Nigeria. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Hawa Sharif, aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa da muryar Amurka.
Tumala Ibrahim, bari in karanto ɗaya labarin da ya rage da ke cewa a ranar Juma'a nan hukumomi a arewa maso kudancin Pakistan suka ce wasu mayaka da ake zargi sun yi kwantan ɓauna sun buɗe wuta kan wata mota da ke ɗauke da wasu alƙalan yanki, suka kuma kashe 'yan sanda biyu da ke musu rakiya. Mummunan harin ya faru ne a Tank, wata gunduma mai fama da ayyukan 'yan bindiga da ke yankin Pekbar Pantukunka na kan iyaka da Pakistan. Jami'an 'yan sandan yankin sun ce harin ya kuma raunata jami'ansu biyu, amma dokacin alƙalan sun tsallake rijiya da baya. A nan take dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai harin. To amma mayakan da ke da alaƙa da ƙungiyar Take El Taliban Pakistan ko TTP, wadda duniya ta ɗauka a matsayin ƙungiyar ta'addanci, ta riƙa kai hare-hare akai-akai kan dakarun tsaro da jami'an gwamnati a gunduma Tank da kewaye, inda suka kashe gomman mutane a 'yan makonnin nan.
To yanzu kan Hawa Sharif, aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, zanga-zangar da aka yi a kusan ko'ina a fadin Najeriya bata yi tasiri ba a kudu maso gabashi da kuma kudu maso kudancin kasar ba. Wakilin wato wakilanmu na yankin Lami Abubakar da Alphonsus Okoro Igwe sun hada mana wato waɗannan rahotanni. Da farko ga Alphonsus.
A yayin da matasa da dama sun fito yin zanga-zangar lumana a sassa daban-daban na Najeriya don bayyana fushi kan tsadar rayuwa da yunwa da al'ummar ƙasar suka tsinci kansu a ciki, an samu akasin hakan a yankin kudu maso gabashin ƙasar, kamar yadda wasu a jihohi na yankin suka shaida. A cewar wazirin Hausawa a garin Anacha na jihar Anambra, Alhaji Yushau Imam.
Don waye gari dai babu wani matsala, kuma babu zanga-zanga a nan garin Abuja. Kuma an buɗe kasuwar Main Market da sauran kasuwanni duka ta Anambra, sai dai rashin masu zuwa biyayya a kasuwa.
Shi kuwa wani mazaunin garin Aba na jihar Abia, Malam Garba Talle, ya bayyana cewa
dukkan muna gidajen an tsaro kuma suna ta zaga an buɗin gwamnati ba wanda ya fita zanga-zanga.
Ko a Enugu da Owerri, wato babban biranen jihohin Enugu da Imo, jama'a da dama sun kasance a gidajensu. Yanzu tambaya a nan ita ce, me yasa al'ummar yankin ba su shiga zanga-zangar ba?
The Easterners are not interested.
Al'ummar kudu maso gabas ba sa sha'awa, sun rungumi kaddara bisa halin da ake ciki, kuma suna ƙara tunani ne kan yadda za su tsira. Inji Engineer Chris Elumelu.
We are used to the hardship, so we don't have any option but to.
A cewar Chimwendu Anguka, mun saba da halin kuncin, saboda haka ba mu da wani zaɓi illa mu ci gaba da rayuwarmu da harkokinmu. Sai dai Mr. Daniel Okoro ya lura cewa masu zanga-zangar sun yi ne don a tunawa gwamnati cewa lokaci ya yi da za ta tashi ta ɗau ƙwararren matakai wajen kawo ƙarshen halin kunci da ke addabar ƙasar.
People have really suffered.
Ya ƙara da cewa jama'a sun wahala sosai a ƙarƙashin wannan gwamnati a cikin shekara gudan nan. Bayanai dai sun nuna cewa an buɗe kasuwanni da shaguna da ofisoshi da dama a faɗin yankin kudu maso gabashin Najeriya a yau Juma'a.
Dama dai tun rana ta farko, shugabannin kungiyar Ohanaeze Ndigbo suka ba 'yan kabilar ta Igbo umarnin zama gida na dole.
ordinary fufu, that very cassava. It is very expensive.
Wannan yana cewa ne sunana Samuel Oke. Yace ina son in sheda maka cewa al'amura fa sun yi tsanani matuka, amma fa babu zanga-zanga a yankin kabilar Ibo. To muna bin umurnin shugabannin mu, musamman na kungiyar Ohanaze Indibo da kuma kungiyar IPOG, su ne suka umarce mu da mu zauna gida. Muna kira ga shugaba Bola Tinubu da ya dawo da tallafin mai kamar yadda yake, ko talaka zai samu sauki. Shi kuwa wannan yace
The South is has always been a dangerous species.
Yana cewa ne sunana Cinna Sa'obi, yace wannan yankin namu na kudu maso gabashin Najeriya sansan babu zanga-zanga. Kungiyar nan ta IPOG da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra ita ce ta bada umarni a ci gaba da zaman gida na dole. Musa Cinna Zo in Wacuku shine mai magana da yawun kungiyar ta IPOG.
I don't think it's necessary for the Southeast geopolitical zone to join.
Yana cewa ne ba ma tunanin shiga zanga-zanga, kuma za mu ci gaba da kasancewa a gida a yankin kudu maso gabashin kasar. Kuma idan muka fita, duniya za ta ce siyasa ce, ba ma son mulkin Tinubu. A yankin Niger Delta kuwa mai arzikin mai mummunan yanayi ne aka samu, inda wasu ƴan zanga-zanga a jihar Bayelsa suka farma wasu manyan turakan wutar lantarki, wanda kuma nan take suka katse wutar lantarki a garuruwan al'ummomi da dama.
To a gaida Alphonsus da Lamido, yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda ta leko ta koma ga wasu ministoci hudu na hambararriyar gwamnatin Muhammad Bazoum, waɗanda wato bayan da wata kotu ta ce a sake su, sai kuma daga baya aka ce ai bangaren gwamnati ya ɗauka ƙara. Salabar ma gare ka.
A yayin zamanta na farko na wannan shekara da ta gudanar a tsawon makonni biyu, kotun Tribunal Militaire ta nazarci kes-kes da dama masu nasaba da zargin aikata laifukan soja. Mai shari'a Musa Waziri shine shugaban wannan kotu.
Mun hau da kes kaman 28.
Daya daga cikin batutuwan da suka dauki hankula a wannan zama shine makomar tsofaffin ministocin gwamnatin hanbararren shugaban kasa Muhammad Bazoum, waɗanda a farkon makon nan sashen ɗaukar ƙara na kotun ya bada belin hudu daga cikin su, da suka hada da Ahmad Sule Adamu da Ahmed Jidud da Rabiu Abdu da Ibrahim Yakuba, sai dai zancen nan da ake ana ci gaba da tsare su. Mai shari'a Musa Waziri ya yi bayani a game da abin da ke faruwa.
To alkali mai sa ƙara shi ya ɗauka ƙara, komisar da gubernama kenan, aka ce a sake su. Da aka sake su kuma yanzu shi ma alkali mai ɗauka ƙara kenan komisar da gubernama, kan ya sake su akwai wasu bincika da zai yi. In ya ƙare binciken wannan, ko ya sake su ko a ci gaba da tsare su har lokacin shari'a ya yi.
A gaishe ka. To muna gab da wato yanzu dai sai kuma shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu tare jihar Sokoto, inda ake zargin wasu 'yan bindiga daki daga kasar Mali sun kawo hari ga mutanen yankunan da ke yankin karamar hukumar Gudu. Tomadalla. A bayanan ne dai, wasu mutanen da ake kyautata zaton 'yan bindiga daki ne daga kasar Mali suka kawo wani mummunan hari a yankin karamar hukumar Gudu da ke jihar Sokoto. Kuma shugaban karamar hukumar ta Gudu ya mun karin bayani.
Sunana Umar Mai Kano Balle, kantoman karamar hukumar mulkin Gudu. Shekaran jiya su bandi sun zo sun samu manoma cikin gonaki suka bude musu da, inda suka samu nasara kashe mutum hudu na take, aka kawo mutum biyu asibiti, wanda jiya sai daga cikin su Allah ya mai rasuwa. Bayan haka kuma shekaran jiya kuma sun zo karfin sarki, inda suka rutsa wasu manoma tare da 'yan banga, nan kuma suka yi nasara kashe mutum takwas. Akwai 'yan community guard biyar, akwai sauran mutane na cikin gari mutum uku, wanda shi adadin mutanen za su kama mutum takwas. Wannan shi abin da ya faru shekaran jiya.
Kamar waɗannan 'yan bindiga daɗi, akwai rahotanni da ke cewa ba ma 'yan Najeriya ba ne. Gaskiya ne maganar nan?
Ba gaskiya ne, waɗannan mutanen sun hito daga Mali ne, ana kiransu Lakurawa. Sun shigo yankin Gudu Local Gamma ranar Alhamis. Mun samu labarin shigowar su, wanda nan take aka faɗi ma jami'an tsaro bayan sun yi wannan aika-aika ta garin ƙarfin Cana jami'an tsaro kwana ɗaya suna biye da su. To an samu nasarar cin musu wanda kuma sun samu tsira ta sanadiyar ruwan sama. An samu ruwan sama wanda motocin jami'an tsaro ba za su iya shiga cikin daji ba saboda suna yawan lakewa. Wannan shi dalilin da ya sa mutanen suka samu tserewa.
Wannan shi ne karo na farko da waɗannan 'yan bindiga daga Mali suka shigo yankin ku ko kuma dama sun saba shigowa?
A wannan ba shi ne karo na harko ba, sun saba shigowa da fiyatun shekarun wajajen 2017 zuwa 2018.
Amma daga lokacin da suka fara shigowa na farko har zuwa yanzu ba wani kwakwaran mataki da aka ɗauka domin gujewa aukuwar shigowar na sunan gaba?
So gaskiya an ɗauki matakai tun lokacin da suka fara shigowa, an girke runduna ta sojoji nan garin Balle. Wanda yake sojojin suna sintiri cikin daji ko yaushe. Su waɗannan mutane suna hucewa ne da wasu ƙwararrun hanyoyi suna shigo ma ƙaramin hukumar mulkin gudu ba tare da sanin hukuma ba.
A bayan ma an yi bayanin akwai wasu 'yan bindiga daga Mali da suka shigo yankin ku, an ce har ma suna auratayya da mutanen yankin kuma ba su cika farwa mutane ba. Kamar waɗannan mutanen su ne ko kuwa wannan wasu mutane ne daban daga Mali din?
To lokacin da suna shigowa gaskiya sun san zauna tsawon lokaci sun yi auratayya da sauransu ba su farma mutane haka su kashe sai dai iyakar su haɗa da gwamnati sojoji ko 'yan sanda suna kuma yawon yin jihadi da kuma hiddama masu dukiyoyi zakka. A farko gaskiya abin da suke yi kenan.
Amma yanzu kuma shine abin ya zama kan mai ruwa da wadi.
To sai yanzu kuma abin ya zama kan mai ruwa da wadi wanda gaskiya wani lokacin muna zargin shi wannan bandit ne. To kuma sai ya zama yanayin nasu ya canza tunda suna zuwa ƙauyuka suna gaya ma mutane su ba bandit bane su lakurawa ne. To kuma yanayin makaman nasu da yanayin tsarin su gaskiya shi ya tabbatar mana cewa wannan mutanen lakurawa ne saboda irin makaman da suke da shi.
Na'am, kamar wanda irin ne makaman nasu?
Eh to su mai yawa gaba ɗaya dindirwojin su wannan dindiga ce da ake kira TKP ko kuma AA su da wahala ma ka gane su da AK-47 duka makaman su zaka ga yanayin makamai suke amfani da su. Eh kuma dama mun samu shi labarin shigowar su ranar Alhamis da ta wuce sun tsallako wani gari da aka ce ma Mantsaika. Sun zo nan sun yi yunkurin fasa bututun mai na Niger. To daga nan suka yi ɗauki ba daɗi da jami'an tsaro na Niger shi ya sa suka su lalace suka dawo wannan wanda daji namu. Wasu kai mana wani aika-aika.
Idan na fahimce ka kamar waɗannan mutanen da irin masu tsakar ra'ayin addini ne ba wai 'yan bindiga ne da kullum da ka sani ba.
To gaskiya abinda matsalar yake farko suna tsauran ra'ayinsu na addini. To amma tare yanzu abin ya rikide ko sun haɗe da 'yan bindiga ne ko kuma yanayin aikin nasu ne ya canza wannan shi ba mu sani ba.
Amma kana jin suna da alaƙa da 'yan bindigan mallakin gida wanda suke kawo mutane hari?
Eh shi adina nake tunani gaskiya saboda farko ba su fata dabbobi da sauransu amma yanzu sun kore dabbobi. Akwai wani mutum cikin wannan mutum da takwas da aka kashe kore shanunsa bayan ya ji sahu kuma suka kashe shi. To wannan shi ya tabbatar mana cewa gaskiya suna haɗe da wannan masu tace-tacen shanu kuma dabbobin mutane da suka tara gaba ɗaya sun tasamma wannan yanki na daji na Tangaza da Ilela
kamar
da suka kore dabbobi sun suka tasan ma shi a dalilin da ya samu ke zargin cewa suna da alaka da wannan 'yan bindiga.
Kamar za ka yi kiyasta yawan dabbobin da aka kora?
To gaskiya alƙaluman da muke samu yanzu sun kora shanu aƙalla 260 sun kora tumaki tun da ta kai 1,000 bayanin da muka samu kenan.
To yanzu wani matakai jami'an tsaro suke ɗauka a wannan yankin naka kuma wani hali ake ciki gaba ɗaya halin yanzu?
To gaskiya yanzu alhamdulillah to ranar da abin ya faru na ji na samu mai girma gwamna ne mai bayani duk da kanin lokacin akwai sojoji amma dai suna da karamci gaskiya. To amma yanzu alhamdulillahi an kai mana isassun sojoji da kuma kayayyakin aiki wanda yake tun wannan ranar sojoji babu dare babu rana. Yau ɗin nan ma kamar in fito sai da shi shugaban sojan suka kama hanya zuwa wani joint operation da ake yi da jami'an tsaro na Niger can bakin iyaka.
To madalla akan wannan batu, mai bin diddigin al'amuran tsaro a jihar da Sokoto da yankin arewa maso yammacin Najeriya, Basharu Altinegu Yawo Isa, ya yi tsokaci.
Ko mutane ne na Mali ai gayyato su an kai, ya sa akwai wannan daji na Boni wanda yake akwai wannan ɗan bindiga Carambe sananne ne kuma yana da yare zarata kuma ya tanadi makamai kuma wanda shi ya daɗe shi na azabtar da wannan yanki. To aka ga magana cewa ma wai wasu mutane ne daga Mali suka shigo. Ai ba ma abin da za a al'akari da shi bane ganin yankin ya daɗe cikin wannan al'amarin. Ba a kau da wannan ɗan bindiga ba Carambe ko wasu baƙi 'yan bindiga suka shigo ƙarƙashin yarda ta ne suka shigo domin Hatsabibi ne yana da makamai sannan kuma ai ba yau aka saba ba. Ai shi shugaban karamar hukumar ya san wannan yanki na masallata iyakar Najeriya da Niger inda aka sace ba America wanda aka zo aka kwace shi aka maida shi America duka waɗannan abubuwa ba bakin al'amari bane mutane suna nan ana garkuwa da su bila adadin tun daga yankin Gwadabawa har yankin Ileda har yankin Tangaza har abin da ya kai ainihin yankin na Gudu zuwa ƙarshen China duka waɗannan wurare ne waɗanda adda hadari kuma ana kama jama'a ana garkuwa da su ana ansa kudin hansa kulliyomin kuma ana kashe al'umma saboda haka wasu ƴan bindiga daga Mali ko ma ƴan bindiga daga Mali sun zo ai gayyato su ne akai dan wannan hamshakin dan bindiga charambe ya gidadance wannan yanki nashi ne babu dan bindiga da ka shiga shi aukan ta'addanci ba tare da masaniya tai ba
Bashir Altinegu ya Isa kazalika ya kuma magantu kan girman karubalen tsaro da halin yanzu ke ci gaba da addabar yankin gabashin Sokoto
Malam Hassan kuma gabacin Sokoto abin ƙara zahawa yake yi domin tsohon sarkin Gobe na Sabon Birni sarkin Kudun Gobe na yanzu shine hannun ƴan bindiga shi ya nuna maka yankin babu wani mahaluki wanda yayi saura wanda aka yaggagare ayi cizarahi ne irin wannan cizarahin da ƴan bindiga ke yi ma al'umma ko yaushe babu gaira babu dalili
a gaida Basharu Altinegu ya wa Isa Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaishe ka da tawagarka. To jama'a muna gab da bude maku layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa lambar da za a kira ita ce 2029806850 to muna da kira daga Nasarawa wake kan layi
Assalamu alaikum
Wa alaikum assalam
Alhamdulillah kuna tare da babawo mai agogo ne na cikin garin Kikata
To malam babawo muna jinka
Alhamdulillah kamar yanda kuka zaba mana yau kowa ya faɗi ai abin da yake so. Ni dai ba abin da nake bukata ga gwamnatin Najeriya wato kamar manyan arewa su zauna su yi magana akan maganar irin zanga-zangan nan da kaga an ce za a yi zanga-zanga na kwana goma. To sai ya kasance kuma zanga-zangan nan na kwana ɗaya ya kama da mutanen Najeriya hankali. To kaga wani al'amarin nan tsakani da Allah ba ma bukatar su ba ma son shi.
To mun gode malam baba wallahi ka ya dan wannan to bari mu kada kwara wake kan layi a kwara
Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Jallo Garba ina Sokoto a Najeriya daga nan kwara
To malam Garba
mun kira ga gwamnatin ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto da kuma gwamnati musamman ma ta kasa baki daya ga shugaban kasa da ya taimaka mana musamman ma a gabacin Sokoto kananan hukumomi guda takwas waɗanda ke gabacin Sokoto waɗanda suna fama da matsalar tsaro akwai waɗanda gaskiya a halin yanzu akwai bayan Allah da suke wurin waɗanda aka yi garkuwa da su har yanzu ba su samu kukuta ba da haka muna kira ga wannan gwamnati ta mu ta jihar Sokoto ta yi kokari ta kawo dauke ga wannan kananan hukumomi na gabacin Sokoto waɗanda suke samun hare-hare ƴan bindiga da kuma garkuwa da jama'a
To da fatan sun ji wannan kira naka mai muhimmanci bari mu ƙetara jamhuriyar Niger wake kan layi
Assalamu alaikum
Wa alaikum assalam
Masha Allah kai tsaye suna na Usman Angwara na Abuja
So muna jinka
Assalamu alaikum Masha Allah kai tsaye kuna tare da Usman dan Fulani Angwara na daga nan babban birnin tarayya Abuja
To dan Fulani muna jinka
To alhamdulillah anaji maudu'i Allah baka muku da alkhairi muri Amurka muna jin dadi da kuke ba mu dama muna fadin albarkacin bakin mu To alhamdulillah abinda muke so to Allah ga shugaban kasa da Allah ya Allah ya bi talakawa da yanayin da suke to Allah ya dan samu abinda ya dan tallafa ma a yanzu mutane suna cikin wani mawuyacin hali da yake ganiwa ga tsadar rayuwa to Allah muna kira a gare shi to Allah ya tausaya wa talakawa ina muku fatan alkhairi Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya da kusuma anguwar rana Abuja tarayyar Najeriya
to mi yatti modubu daga Abuja kuma bari mu kada Kaduna wake kan layi a Kaduna
to sunana Ibrahim Alaramar ga cikin Kaduna
to malam Ibrahim
To, gaskiya ina kira ga mai girma shugaban kasar Najeriya Alhaji Bola Tinubu da ya tausaya ya duba ya ga irin yanayin da talakawa suke ciki na matsin rayuwa wanda dalilin janye man fetur da kuma karya darajar naira duk shine janyo haka. Ya kamata zanga-zangan nan da ake ya fito ya wani bayani wanda zai sa hankalin talakawa da jama'a ya kwanta akan cewa muna mulkin demokradiyya ne. Yau ya fito da shi ya janye tallafin man fetur din da aka yi, an dawo da janye tallafin man fetur din da aka yi, ko kuma ai wani abu wanda dai zai sa jama'a su ga cewa lalle za a samu sauki a rayuwa. Kuma masu zanga-zanga
to mun gode Malam Ibrahim daga Kaduna ko bari mu je Mujigawa.
Alhamdulillah. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Alhamdulillah, kuna tare da Rabi Taura.
To Malam Rabi.
Alhamdulillah, ina godiya ga Allah da ya ba ni damar kama ku. Abin da zan so ka ce akwai wani abin farin ciki ne da ya same ni na ainihin keto wata makaranta ta nomadic ta Fulani wanda na yi kuka akan a taimaka a gina ainihin waɗannan Fulani sun gamo da kishi ma.
To da alamar layinka ya samu matsala, bari mu je Kaduna. Wake kan layi a Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kana magana da Yakubu Dutch daga nan garin Kamuru headquarters Ekulu na kuma kalgomin Kaduna State.
To Malam Dutch.
Yawwa. To abin da nake so ba ɗan uwa na talaka ɗin Najeriya shine magana guda ɗaya. To domin zanga-zangan nan gashi abin da muka guda gashi nan da haifar da wani. Amma idan kana da fushi akan gwamnati ba ta maka daidai ba, shawarar da yake ba ɗan Najeriya sai hakuri. Ya jira lokacin zaɓe a kwakin angon ku siya garin ta fi shicin kuma ta fata maka daidai ba. Amma wannan abin da nake ɗauka na kowane kuma fuskaci ba ne a kamar da ni ba, saboda kana fatar ka shawara gwamnati APC tun da ta zo tun farkon ta ba gwamnati ba ne da talaka zai ji daɗin ta. Amma da ce mutane su ɗauki su sata a gaba da kauna, suna nuna kauna kuma kaunan bai yiwu ba, ya kamata su bar da ita PDP nan da muka yi su ne suke daidai da mu suke taimakon mu suna da fas.
To da fatan za ka sassauta yakin neman zaɓe tun lokaci bai yi ba, bari mu tafi Taraba. Wake kan laya Taraba.
Kana magana da Abdullahi Sam Fulani a Karin Lami local government jihar Taraba.
To Malam Abdullahi, muna jinka.
To ina yi ninku a gajiya.
Lafiya lau, muna jinka.
Masha Allah, na magana kan zanga-zangan da aka fara a jiya. To kira na kuma shi ne ga matasa su kwantar da hankalinsu. Biyu ne kuma kun da an ga cewa mu koma mu Ubangiji Allah. Ya ba mu shugabanni na gari. Kada mu sa kanmu muna shige-shige muna tsalle-tsallen kayan dukiyar talaka da sauran mutane masu kuɗi, duka muna dukusar da ƙasarmu ne.
Allah kan.
Kira na ga matasa dai su kwantar da hankalinsu mu koma mu Allah.
To da fatan sun ji wannan shawara taka mai muhimmancin gaske. To mun gode wa dukkaninku da kuka wato bayyana ra'ayoyinku, sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu lokacin da kuma za ku ji wani shirin. Mun gode.
To labarin a takaice, 'yan sanda a Najeriya sun ce akalla mutane biyar ne aka kashe a yayin zanga-zangar kuncin rayuwa ta gama gari wadda ta rikide tashin hankali a wasu manyan birane a jiya Alhamis, yayin da kungiyar kare 'yancin bil'adama ta Amnesty ta ce mutane 13 ne jami'an tsaro suka kashe har lahira. Yayin da kasashen Amurka, Burtaniya da Canada ke nuna fargabar rincewar zanga-zangar tsada da kuncin rayuwa da 'yan kasar suka fara a ranar Alhamis, Amnesty International din ta gargaɗi jami'an tsaro a ƙasar kan mutunta 'yancin masu zanga-zangar. A ranar Juma'an nan, hukumomi a arewa maso kudancin Pakistan suka ce wasu mayaka da ake zargi sun yi kwantan ɓauna inda suka buɗe wuta kan wata mota da ke ɗauke da wasu alƙalan yanki, suka kuma kashe 'yan sanda biyu da ke musu rakiya. Mummunan harin ya faru ne a Tank, wata gunduma mai fama da ayyukan 'yan bindiga da ke yankin Khyber Pakhtunkhwa na kan iyaka da Pakistan wato da Afghanistan. Kasar Sin wato China ta bayyana aza takunkumi kan dan majalisar wakilan Amurka Jim McGovern, wanda ya dauki nauyin kudirin dokar da ke neman sasanta rikicin China da Tibet cikin ruwan sanyi.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wato shirin wannan lokacin, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hawa Sherif da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lerigation da kuma engineer mu yanzu Rob McLean, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.